Masu bincike kan harkokin tsaro a Amurka sun kirkirar gakafin kutsan da ake ta yanar gizo wanda ta shafi dubban kwamfutoci a kasashen duniya daban-daban. Cikin wannan makon ne masu kutsan suka haddasa gagarumin tsaiko ga gwamnatoci da kamfanoni daban-daban na kasashen Turai, lamarin da ya fi tsamari a kasar Ukraine. An kirkirar manhajar da za ta taimaka wajen dakatar da kai dukkan wani hari kan kwamfutoci domin neman kuɗaɗen fansa. Aikin manhajar dai shine dakile yiwuwar kai wa kwamfutocin hari. Wannan ci gaba dai zai taimaka wa kamfanoni wajen kada su ga fadawa hannun masu kutse, irin lamarin da ya fara ga kamfanonin kasar Ukraine. Rahotanni na cewa an samu katsewar al'amura a babbar tashar samar da wutar lantarki ta Ukraine da bankuna da kuma wasu ma'aikatan gwamnati. Kutsen ya shafi kamfanoni a kasashen Birtaniya da Rasha da kuma Ukraine. Daga cikin kamfanonin da wannan abu ya shafa har da kamfanin samar da makamashi na Rosneft da AP Moller.